A yayin wani bikin da aka shirya a filin jirgin sojan sama da ake kira Escadrille da ke nan Yamai, tawagar jami'an diplomasiya da hafsoshin sojan Amurka ta damƙa makullan wannan jirgi samfarin Harcourt C-130 a hannun ministan tsaron Niger Alkasim Indatu da ke samun danne gargadar manyan hafsoshin sojan wannan ƙasa. Jirgin wanda ke share kilomita 537 a duk awa tallafi ne daga gwamnatin Amurka domin amfanin askarawan Niger a yakin da suke gwamzawa da 'yan ta'adda, kuma a cewar Manjo General James Crichel na rundunar sojan National Guard, muhimmancin Niger a yau a idon duniya ya kai matsayin da za ta sami kulawar musamman.
Importantly, with this regard, Niger continues to impress the world stage.
Da yake karbar wannan tallafi, ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu ya ce mallakawa Niger wannan katafaren jirgin soja babban ci gaba ne a kokarin da ƙasar ta sa gaba wajen neman kayan aiki a wannan lokaci na matsalar tsaro.
Le Niger est un vaste pays avec une armée réduite.
Yace Niger ƙasa ce mai faɗin gaske kuma yawan sojojinta takaitacce ne. Sau tari mukan ɗaukan dakarunmu daga fagen daga mu kuma kai su wani fagen faman na daban, kuma jirgin nan da kuka bamu ya sha taimaka mana wajen gudanar da wannan aiki. Babban kwamandan rundunar mayakan sojan Nijar Kanal mai nasara da ke farin cikin samun wannan kayan aiki ya bayyana mana irin yadda sojan Nijar suka ci moriyar wannan jirgi kafin Amurka ta mallaka musu shi a yau.
Mun ɗauki sojoji mun kai su wuri wanda wata rana suna iya ɗaukan sati guda kamin su kai zuwa Dirku, zuwa wani difa inda kwana biyu ake ɗauka kamin a je duka sai santar da yana ɗaukan mutane ya kai. Ya taimaka sosai don a san sojan Niger da Niger ɗin a cikin ƙasashen waje muna zuwa muna musu ɗaukan mutanensu ko kayansu in suna son su kai shi wani wuri. Ba da daɗewa ba mun taimaka ma Burkina Faso don su yi training ɗin mutanensu na parachutes ɗinsu da wannan sai santarant. Kuma shi ne mun kai aiki da shi lokacin da COVID ta yi tsanani, mun ka aika shi a China ya je ya ɗaiko muna wannan vaccine na COVID ya kawo a nan ga Niger an ka taimaka ma jama'a.
Jirgin wanda a yanzu haka ke filin jirgin sojan sama na runduna ta 101 wato Escadrille da ke nan birnin Yamai shi ne jirgi na biyu da ƙasar Amurka ke ba Niger a cikin wannan shekara ta 2021. Yayin da aka bayyana cewa nan gaba a watan Afrilun 2022 za a kuma sake bata wani jirgin sojan ba idan waɗanda ke ayyukan sintiri a yanzu haka a sararin samaniyar Niger da makwabtanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.